an dade dai ana samun sabani tsakanin malamai game da wurin daukar haramin aikin haji wato miƙati da ma wasu bangarorin aikin hajjin da wani lokacin dai har aka rikitar da sabbin alazai shi yasa hukumar kula da jin dadin alazai ta jihar Kaduna ta fitar da su sabbin tsare-tsare kamar da yadda shugaban hukumar Dr. Yusuf Yakub Algasiyo ya shaida wa muryar Amurka a lokacin wani taron bita game da waɗannan tsare-tsare.
Allah ya tantance mu ba abin da muka fara gano wani mishkila ana samun fatawa daban-daban. To wannan yana rubuta da alazai yana kawo musu matsaloli da ba. To wannan ya sanya muka kira ƙwararrun malamai da masana muka yi komiti guda wanda ya zo duba manhaja wanda ke kan daga alazanmu suka fito da tsari guda. Wanda zai zamanto shi ne za mu rinka amfani shi da matsalolin hukumar alazai na jihar Kaduna daga Najeriya har zuwa ƙasar Masar kuma a dawo. To shi ne aka gayyace malamai daga sassa da kuma ƙungiyoyi daban-daban na musulmai a gabatar da wannan matsayinmu a gabansu domin daga yau mun tabbatar da wannan to ya zamanto shi ne zai zamanto kundin tsari.
Yanzu a yanzu kun ga wata alama ta karɓuwar abin ganin cewa akwai malamai masu mabambanta ra'ayoyi.
To ai abu ilimi ne da kuma fahimta. So da haka dukkan malaman da suke nan har yanzu ba mu samu wanda ya tawaye cewa abin da aka so da shi bai daidai ba.
Wasu daga cikin manyan malaman da suka halarci wannan taro dai sun ce sabbin tsare-tsaren da hukumar ta kawo za su iya taimakawa maniyyata. Sai dai kuma sun ce duk da haka akwai waɗanda za su iya yunkurin bujirewa waɗannan tsare-tsare.
Sunana Dr. Tukur Adam Almanar, limamin masallacin Almanar. Wannan ittifaqi aka yi kuma aka yi shi a mazhaba guda ɗaya, mazhaban Imam Malik. To kaga insha Allah tabaraka ta'ala za a ba ma kowa wannan littafin da sharadin shi zai rika yi.
Amma kuna ji cewa malan tafiya bai ɗayan ba zai haifar da wata matsala ba?
Gaskiya tsakani da Allah kaga ko Allah mai yi umurni ana saba masa ballanta na kuma dan mutum amma za a samu ragowan rikitar da alhazai.
Sunana Maria Nasir El Laden kuma ni ce National Amira for Initiative for Muslim Women of Nigeria Imwan. Gaskiya alhamdulillah abu ne wanda muke babbar rahama ne a gare mu saboda aikin haji aiki ne na bangare ne na ibada wanda kuma ibadan nan farilla ce.
Ko bayan tsayi da tsarin aikin haji na bai ɗaya dai shugaban hukumar jin dadin alhazai ta jihar Kaduna Dr. Yusuf Yakub Algasiyo ya ce hukumar za ta fara jigilar maniyyata aikin umara.
Ai ba kan aikin umara bane kawai duk wasu abubuwan da ka sani an canza an kawo sabbi na zamani. To wannan ya sanya muka gani masu zuwa umara suna shan wahala wasu ma kan faɗi hannun yan fawon nan. Ya sanya muka ce to gwanda mu taimaka musu mu yi a matsayin hukumance wato duk kuɗin ka ba zai ciwo ba.
Damuwar bara na waɗanda suka dinga rashin samun tafiya a wasu jihohi akwai damuwa da ake tunanin ya za ku yi bana.
Duk wanda bai samu aikin zuwa aikin hajji ba bara wannan karan su ne jirgin farko da na biyu insha Allah.
Wannan ne dai karo na farko tun bayan ɗage takunkumin zuwa Saudiya sakamakon cutar corona da ake sa ran ƙasashe za su yi jigilar maniyyata masu yawan gaske kamar idan dai aka saba can a baya kafin bayyana cutar corona a ƙasashe. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.